Musulunci shi ne imani da Allah da manzannin shi duka. Manzo na ƙarshe shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna so kai kalmar shahada gaban jama'a. Wato ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha
illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wato kana ba da shaidan ba abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma kana ba da shaidan Muhammad manzon shi ne. Me sunanka? Sunanka ne?
Gungun.
To wani suna kake so?
Yanda
a wani kake so? Cikin sunaye na musulunci.
Kana son Ahmad? Kana son Ahmad? An sami shi Ahmad a
karnuka. Ahmad. Ba Ahmad.
Ba da yin bin nan
na. Na yin masu rakatuwa.
Da kuma. Ya kuma zaka da singularity daga Qur'ani an kasa.
Sai wa sha Allah wa Allah ba ka wa kara ne. Sai wa sha Allah wa Allah a yana take katsina
ɗan
daga ɗiga ba ka taɓa ba ka san musulunci ba sai yanzu
a ɗauki jiya wurin ɗan
to wannan ke maka da masu ma da su kawai zami ne sai wa sha Allah wallah ta albarka da yan kwamiti na wasu da ƙaban
sai zuma muke wuri su
wuri
masu waje su masu tuya
da wasu
صلى
الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى قوم شابير ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke daidai da 24 ga watan 7 shekara 2013 shekara ta miladiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, my dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Today we are going to discuss later a verse of the Quran which is calling Muslims to desist from taking alcohol and to desist from engaging in lottery or any game of chance and to desist from worshiping idols and to refuse from doing anything which the Sharia does not approve. Allah is calling this case religious, is calling them filth, that people, Muslims, should avoid them. and they are the work of the devil. They are the work of the Satan. Allah is calling us to refrain from committing such things so that we prosper in this world and in the hereafter. The verse started by saying that alcohol and gambling and worshipping idols and divination and sorcery are all filthy works and works of the Satan. This comes at a time when people should realize the danger of these things the Quran has enumerated. As for the alcohol, is the mother of all evils, alcohol. Because somebody who takes alcohol can be engaged in criminality. Because alcohol causes depression of the central nervous system, it causes euphoria, it causes intoxication, to the extent somebody can even be comatose, he can lose his senses. So, whoever takes alcohol is liable to a lot of difficulties in this world and in the after. United Nations World Health Organization declared that more than 2.5 million people, 2.5 million people every year suffer from the effect of alcohol. Death, they die because of alcohol. From the effect of alcohol. Alcohol, most of the road traffic accidents you see is as a result of intoxicants. Alcohol which is the chief and the main one. Road traffic accidents. We have diseases caused by alcohol, liver disease, cirrhosis, heart diseases. Pregnant women taking alcohol to affect their children. Then alcohol does not bring any benefit to somebody who takes it. It destroys. It destroys not only human beings but the nation. At a point in time in the United States of America, when we have this religious enlightenment, when they are more Christians than they are now today, there is a movement, a Protestant movement, the church, tried so much and convinced the politicians to ban alcohol in America from 1920 to 1933. That is almost 11 years. Alcohol was banned. The sale of alcohol was banned. Production of alcohol was banned. Transportation of alcohol in America was banned for almost 12 years because of the serious effect of alcohol. But when the forces of secularism, the forces overcome now the Christian voice in America, it is legalized again. But America is still suffering from alcohol consumption, alcohol and drugs. This is their biggest malady, alcohol and drugs. And slowly the world is being engulfed in this disease of alcoholism. Allah subhanahu wa ta'ala more than 1,400 years ago told us that this alcohol is filth, is the work of the Satan, is the work of the devil. So if you see a man or a society or a government or anybody promoting the sale, promoting the production, promoting the distribution of alcohol, then you know that society or that individual or whoever he is a partner in work with the Satan. Rijsun min amal al-shaytan. Allah said, it's filth from the work of the devil. So a nation that legalize consumption of alcohol, no filling in. The doctors in the whole world, all the health organizations have said alcohol causes more disease than the benefits you get from it. Alcohol. All the doctors in the world. If you have hypertension, if you have, it causes ulcer, it causes many diseases. In fact, doctors say there are 60 diseases related with alcohol. 60. Alcohol consumption. In fact, the latest doctor said this alcohol is even worse and more devastating than cocaine. The effect. Because cocaine, only very few people take. Very few. Rich. But alcohol is available for everybody to take. So a nation that is committed to alcohol, all this murder you see, family violence you see, road traffic accidents you see, so many is together with alcohol. Prostitution, it goes with alcoholism. Even the drugs we are talking about goes with alcoholism. And yet, you find that when you want to formulate laws to stop alcoholism, unfortunately, you find some people will be against it. They are ready to fight and die because of alcohol. This is exactly now what is happening in Egypt. In Egypt, the Islamic Brothers is an Islamic party aligned with Islam. It's not a new in democracy. We are still in countries like in Germany for a long time, Christian coalition party was ruling Germany. Christian party. I'm telling you now, in America, when the protesters were strong, we are able to forbid alcohol in America. Even now, later, when they realize they are losing a lot of people, I'm sure the church will try to limit the production of alcohol in America. Like now, they are talking about gun controls in America. Guns killing people. So in Egypt, the Muslim Brothers is an Islamic-oriented party. But they say it's accommodative, will accommodate all religions. Islam is meant to be accommodative. Islam does not force anybody into Islam. Islam is accommodative. Even the literature will attest to that. Christians and Jews have written that, yes, we enjoy our liberty during the Islamic Caliphate. We are protected. But now, in Egypt, the army, unfortunately, the army, after a clean election, fair and clean election, the army has come to take over the government. They have abducted the president, a legally elected president. Nobody knows where he is. What is the problem of this president and this party? What is their problem? They want sanity for Egypt. They want sanity for Egypt. Because if they are allowed, slowly, they will sanitize the country. But most people, they want alcohol to flow. They want prostitution to continue. They want things to be as they are. They don't want sanity. So they have come together using the army to uproot a democratically elected government. Why? Because they want alcohol to flow. They want alcohol everywhere. What is the reason? They want to drink alcohol. So they hide behind things. Behind things. So we pray, please, in Ramadan, pray for the Muslims in Egypt, for Allah to give them power over this secularist, the children of Fir'aun. May Allah give them power and restore their power and give them power to establish sanity in Egypt. Whoever goes to Egypt, he knows there are two kinds of people in Egypt. There is a Muslim, if you see him, you love him like your brother. And there is a Kafir, even if you call his name Muslim, you hate him, you even prefer the Jew. You prefer him. If you ask the people of Syria, Bashar Assad is killing Muslims in Syria what Jews have not done in Palestine. is doing that. And this military leader of Egypt now, who was hiding behind a stooge, they call a president, now came out publicly saying that Egyptians should come out in demonstration to give them support to fight terrorists. This is relevant to Nigeria, please. It's relevant to Nigeria. I'm not going out of the subject. The subject is alcohol. There is some group of Muslims that want alcohol to be legalized, and there are a group of Muslims that want alcohol to be forbidden. This is the fight. So this soldier, now he came in through the blue collar, he's telling Egyptians to come out a rally to support him so that he fights terrorists. He fights terrorists. The lesson for us in Nigeria is any government that wants to suppress people in the world and wants the world to keep quiet, the curse or the slogan they use is we are fighting what? Terrorism. So that the West will allow them to massacre and kill people. This army, Egyptian army, is killing men, women, children just because they say Rabbulallah. Allah is Allah. This is just the reason. And they are doing peaceful demonstrations. Why they are doing the peaceful demonstration is because it's another demonstration that approaches their government. They say, okay, this is the language you understand. They also come out peacefully and demonstrate and show that please bring back our president. They have to know their president. But now he's calling Egyptian people. He's also to come out and support him in killing the Muslim brothers. Now, the constitution, the law in Egypt has no any other meaning. It's the street that determines. This is what he's telling the people. He's deceiving the people. This person, we pray to Allah to curse this man. He's like another Fir'aun. He's a Fir'aun. And the West is quiet. Why is the West quiet? That's the reason. The West knows very well, the West knows very well that this is a democratic principle. When we Muslims apply them, it will give us power. It will empower us. Because Muslims are democratically elected. If the West will require something from Muslims to do against his people, to tell them, no, I am elected by my people, how can I address them? How can I answer their questions? So they have to keep quiet. They have to keep quiet. But if his people and his students, they know the West kept quiet in their atrocities against the people. So they can easily be manipulated. So the West prefer a dictator in Muslim land than a democratically elected president. This is what they have been doing. The Arabs used to sponsor, used to give money, a lot of money, to the Western countries. Yet, when a vote comes to the United Nations, especially America, it votes for Israel against the Arab interest. It always does that. The president of America will come and support Israeli cause against the Arab cause, and yet the Arabs continue to be friends with the American. Why? Do you know why? No. The president of America will tell them, I have to publicly, and even not publicly, support the Jews because they are my electorate. They are the people that supported me on my position. So there is no way I can oppose them. I'm a democratically elected president. There is no way I can oppose my people that elected me. So I have to do what they want. But it's not my view. It's not my idea. It's not my opinion. So this is the answer American or Western presidents give the Arab world. That we are elected by people, so we have to do what people want. That's why we have to support Israel against your interests, despite the fact that we are enjoying your economic buoyancy, we are enjoying your petrol. So the problem, you see, is that the Arab world, there is no democracy. Leaders are not elected. They depend on Western power to sustain their power. So they have no faith. What is the way out is that we too Muslims should adopt this system of electing government. We should select our leaders so that leaders should be accountable to us. This is what I've been trying to teach here now, that any responsible person in government who comes into this mosque and we have a problem with him, we have to cultivate this culture to let him stand up and answer our questions. To answer our questions is part of religion, it's part of Islam. There is no more saying, okay, we are shy, or we are afraid to distress him. No, we are in distress, all of us are in distress. Our distress is more important than his distress. So this is the lesson we have learned, and this is what is happening in Egypt, so that there's a group with the Satan, there's a group with the devil, trying to legalize all the things that are not permissible, trying to fight the people who want sanity, purification of the nation. So we pray to Allah continuously in this Ramadan to support them, to strengthen them, and to bring back the land to them so that they bring sanity. And for us too, the lesson we learn now in Egypt is that any government that wants to suppress Muslims, what does it do? It raises the slogan of, I am fighting terrorism. That's why now the fight of terrorism in Nigeria has a big question mark. The fight on terrorism in Nigeria has a very big question mark. It's a ploy to suppress the Muslim majority area. You speak English to Hausa? You speak English. Okay. Islam means submission to Allah and then believe in all the prophets. The last is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So I want you to recite after me, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. That you give testimony there is no God except Allah and that Muhammad is his messenger. What is your name? You are Muhammad. You want Muhammad? Okay, what is your former name? Is the key. Okay. The blessed name, inshallah. This is help from your brothers, Muslims or sisters, and there's a committee that will assist you with your knowledge. No problem. You are one of us now. So anything you have, you come to us. So what I'm saying, you saw in Egypt now, we are seeing in Egypt now a military coup, using civilian camouflage, trying to introduce this dirty war. Assad is doing in Syria, he's trying to introduce it in Egypt so that they can suppress the Muslim Brotherhood. Government. So in fact, it's the same government. What it started doing is that a demonstration, peaceful one, they will send in rascals. They will send in rascals to cause commotion so that it will turn out a violent demonstration. They have been doing that, killing women. It didn't succeed. So now he wants the support of the rest of the country so that he introduced mayhem in Egypt. So now, if we reflect back in Nigeria, now a government in Egypt is the one sponsoring terrorism. Is the same government sponsoring terrorism so that they will be allowed to fight terrorism? I hope you understand me. Is the same government doing the terrorism? There is Hosni Mubarak. Hosni Mubarak is confirmed and proven. He was attacking churches. Hosni Mubarak government was attacking churches so that he justifies the clamp on Muslim Brotherhood. Government killing people just for power. The same government. It did that. Attack churches, so it clamped on the brotherhood, but it didn't work. Now they are creating terrorism themselves to justify the clash on brotherhood. So if you reflect back in Nigeria, don't you think people that are so hungry of power, people that want power by all means, can create terrorism and at the same time used to fight terrorism to suppress the majority of the Muslims? This is what's happening in Nigeria. To suppress the Muslims. Even the law of fighting terrorism. Who are these terrorists? Nobody knows them. What do they own? What do they have? That they can threaten a government that is filled with petrol dollar. So that the ploy going on, we have to come to our minds to that. It has to stop. It has to stop. It's very unfortunate when you give power to people that you cannot take them to account. When you give power to people that have displayed so much degree of irresponsibility, it's very unfortunate. We are not sure of the way out. So, this is my Rahman Rasul. GMA, Bumkari Aya, Batiki Maganaru, Kafara. In ana so ay kafara rantsuwa talagu wannan rantsuwa talagu malik yace in kai rantsuwa tsammanin ka abu kaza sai kuma zai bayyana ba haka ba to kana da kafara a kanka to an ce za ka ciyar da miskinai guda goma miskinai goma mudu daya na abincin da yake matsakaici a garin ku koko ka tufatar da su tufa koko ka yanta baiwa to kamar nan yanzu wanda bai samu wannan abubuwa ba fa wahidan min mazikir ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata fa siyamu salatata ayyam saboda aka sai ya azumi kwana guda uku kafaratuhu man harif salatata ayyam بما أقسم العباد أبنى وجد شكو سأقود التعباء كفارته وضعه الآن وكل يرسوى والله كذا يرسل أبو الله هكذا كذا زي لا يأخذكم بما أقسم العباد تعبون بالنية كي سيلا أنك كما تبشي فكفارة الألمان وعطمين كفارة إيمانكم إذا حلقت الملوك سندوك سيوتوا وحبثتم الملوك سندوك سنة مدوكو سنة فصيام ثلاثة أيام يعني كفارته وظاهره أنه لا اشترط التتابع عليه فشير نعزمه ظاهر نسكي وباء وتو شقا في كايشي قانا باو قانا وجيري باء كايشي جيري وعليه مالك الشافعي أقول وانه هكونتي من شافعي وتو دمالك سيكي كي ذلك المذكور ولا كفارة إلا نقوق أبن لأك فرات كفارة أيمانك إذا حلفت ولا شيء كفارة إيمة رسولوك إذا حلفت لوك سندك كتابة ولا رسوة وحلفت لوك سندك ما كتابة كرياتا وأحفظوا وإمالك صورك كتابة رسولوك أن تنقفوها لك كتابة ما لم يكن نفسها على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة wato ku tsare rasuluku kada ku wato kada ku fata da rasuluku matukan bin zama yin wani aiki ne na alheri ba ko ko na islahi kyautata wa tsakanin mutane wato za ku iya rantsuwa ko aiki ne na alheri ko da rantsuwa ce kuma ka san ba gaskiya bane amma akwai dir wani aiki ne na alheri za ku iya sulhun ta tsakanin miji da mata ko mutane masu fada kaka mutane biyu na fada sai ka zo ka ce wannan wallahi wa zai shi ka ko ka ba sai wannan ne babu laifi a cikin shi kazalika yusuf ma bayyana lakum ma zikra min ifa'i bil uqud to kama haka nan ji yanda aka bayyana muku na cika wato alkawuran ku yubayyinu llahu lakum ayati haka nan Allah da yake bayyana muku ayoyi la'allakum tashkurun kamar ku za ku gode على ذلك بطاعتي فقولي وعلا أكون من المشطاعة فإنه من أجل النعم بمولا لكتك النئم ومولا لكتك الجرماء Alright. Tun kuma wara na ku wakka ala fi'il khairin kana so ko wani aiki ne na alheri sai kawai wara na ku wakka akan shi to wannan sai ka kai aiki alheri shi haka eh sai kai kafara ko sai kai aiki alheri ka to wannan ma mun yi wannan lafi to da Allah ya hana su da yin lafi fi din a cikin addini ko gulu من الغلو في الدين ده الله يهنا سجرها ما أتقون الدين وقيل لهم أكثر نسوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يا أكون لك إيمان يتدك حرم تأبوا بها ما سكذاتي ما سكوا وأن الله أهنا تعمكم وقيل لهم أيضا وقالوا أن أكثر نسوا وقلوا ما رزقكم الله وكذلك أبدا أن الله أهنا تقول شيء طيبا حلالا طيبا وأطعموا حلال ثم قاشي موكوا مدائي وكانت الحمد لله يسر لما يستطاب عنده كما يقولون في جوية بتاك أبوه عليهم بيستطاب عكم أنا جلدات يعنه من الموغات ومشرك النار ما نوكته بيّن الله في الآيات الآتية عايز ما تزوى في أن لا يبيّن إنه لا وتسوء إنه غير داخلين في جملة الطيبات وتجيع بتاك باكا تكتو جملة الأبوه عندك ما سوء أبوه عن أنفاني أنك بل هنا من جملة المحرمات سلسلات سكين جملة أبوان لكي أتحرمتها لما يتسببان عبد السؤدو من أبوان لسكي سوبي سكي سببا من مخالفة الوعاد نفاق الكولي في القيام بالواجبات الكولي عند قيدا وادع أبوان لكي واجب أتنكا فقال الله kutsare rantsuwoyinku ko ga Allah ya umarni da mutum ya rantsuke tsare rantsuwarshi saboda haka duk lokacin da umarni ya zo cikin Qur'ani ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka tambaya ya ake yin shi ko an ce wa aqimu salat wa atu zakat ku yi sallah ku bayar da zakka sai ka tambaya ya ake yi ko dan ko da ka yi sallah ba yadda ake yi ba baka da lada ko da ka ba da zakka ba yadda ake yi baka da lada baka da shi an ce ba zakka a ciyawa kana irin ciyawa ko tumatiri ka so da su ka ba da zakka wannan ba ka kai ba kai ba sai ka yi yadda aka ce a yi to Allah ya wahabu alalakum ku tsare rantsuwoyinku a ce kenan sai ka koyi kuma ya ake rantsuwa ba kawai kai za ka yi kiro rantsuwarka ba don abu ya dame ka kace arabi wa ku ya ba arabi faran kafa ko ne mu faran kafa da ga ne kuma ga shi nan dai rantsuwa iri iri da abubuwa da mutane wani da su larabawa har da mutum da auren shi ma sai rantsuwa بناء النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وانجي كي يقضي رسوة كي يدوى لا الله شي كأي الله كأي أكي بكي رسوة بشي هو أكي رسوة كي يدوى لا الله شي كأي كما النبي صلى الله عليه وسلم شي بوان جي رسوة دوانو با الله با يلمي أي شركي كما يكا تبقى هو أكي رسوة لأبونه لتوكي أهلا كموتا لي أما يكن كوان شي جهنم da wannan su yi shan da ake ba dai wa kai mutane su ce to in ne rantsuwa da kaza in ne rantsuwa da kaza sai ka tambaye shi wai koya maka domin ita ma rantsuwa kamar yadda ake koyar sallah da annabi da hajji haka ake koyar rantsuwa kai wanda aka sani kada ka tambaye ni in ne da wanka ba wai koya maka tunda dai ban koya maka ba kada ka tambaye ni ne hukuncin ka kai wanda aka sani wani aka sani wallahi tallahi billah ko ba shi bane in ka tsara akan wani an samu hujjar shi ba sani ba shi yasa ba a roƙon Allah da wani abu sai wanda Allah ya bayyana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'i tabi'in ba sa rantsuwa sai da Allah ba sa rantsuwa da mala'iku ba sa rantsuwa da annabawa ba sa rantsuwa da wani abu mutane wasu a tsammani in sun yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da darajar da annabi yake da ita suna tsammani suna kyautata ayyuka a'a ba ku kyautata ayyuka don me domin ba a rantsuwa da su da Allah ka ɗaya shi rantsuwa man kana halibin kal yahmil billahi ba girma annabi sallallahu alaihi wasallam bane kai abin da za a yi annabi yake tawon da ya yi aikin da ba a sa shi ba ba mu sa shi ba to wannan aikin nashi an bar mishi sai raka ba yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane karan tsari shi ba yabo bane bal shirki ne wannan ka hada Allah da wani ne kana Allah kisha tunda Allah ya alqur'ani yace wahfazu aymanakum ku tsare rayuwarku ayman ku tsare su to sai ka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake rantsuwar nan yanda ake tsare ta tsare ta shine in za ka yi rantsuwa kada ka yi rantsuwa da wani abu sai da Allah in har mutum za ka ce mishi wallahi koko tallahi koko billahi in dai za ka ce mai da Allah ya ki to kada ya ja ka wai sai ka hada da wasu abubuwa kada ka iza ka in dai ba zai bi wa'in nan ba yana da suna da sifofi da Allah da sifofin shi da sunayen shi ai duk abin da za ka iya yi wa rabbul ka'aba da ubangijin wa al-ka'aba wa rabbul nas duk za ka yi amma dai waye za ka yi wa kake a rantsuwa da shi Allah to amma kai da annabi fa bi jahil nabi la ya koya maka annabi ya koya maka la malamai suka koya maka la kawai da wani abu ne kuka taso kuna yi da kanku abin nan kuma zai iya kai mutum jahannama zai iya kai mutum wuta domin ba a rantsuwa mutane Allah zai iya rantsuwa wa shamsi wadduha la'amraka innahum lafi sakratihim wato Allah zai iya rantsuwa da abin da yake so ubangiji ya tashi rantsuwa zai iya rantsuwa da abin da yake so ubangiji amma kaifa yace in za ka yi rantsuwa kai da Allah kadai ita ce mafita Allah shirar da mu wato yake wato kafara an ce a ciyar ko a tufatar da mafakin guda goma ko ku yan tabawa wanda bai samu ba sai je ne ya yi azumi wanda bai samu wannan uku ba zai yi azumi kenan ayar nan tana maka wani ishara ko wata ishara tana isharar ashe tana isharar na daya lalle za a iya samun mutane suna na cikin talauci zai iya ciyar da mutane fitsirai goma akwai wanda ban gyawa akwai wanda bai iya tufatar da miskinai goma kuma akwai wanda bai iya yantawa wanda bai yanta baiwa kawai raka in ba za ku yi ba ku yi azumi ba dai fakirin da ke ba zai azumi ba domin azumi ba abinci ake nema ba a rashin abincin ake so ba zai ce banda ba zai ce mai iya ba sai dai zai lafiya to amma shin akwai bayi yanzu ko babu akwai bayi ko babu babu bayi a duniya gaba daya ta ya kai haka ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a zo ƙarshen zamanin mutane su tsawar yi ukufatun auratun وأعلى ذلك يتفاعلون في الدنيا كما ذات دعامة أن تلد العامة ربتها واتو ذا أول زامن بي ومتك تلد ذات حيثي وبنجي جيانتا haihuwa za ta yi to malamin suna ta ba da tafsiri wannan 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 kowa ba da tafsiri ko na zamani ko zai yi Allah cikin Qur'ani shi ya tabbatar da akwai bayi kun da yake fata hare wa kalafi ne ne na farka ba akwai bayi wato tun bani adam ya zo tun bani adam ya zo adam daga baya aka fara yaki yaki ake da bayi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ake da bayi a lokacin in ka ce ma mutum kai za a zo wani lokaci mutanen duniya gaba ɗaya ba bawa zai ce suka zai mamaki domin mutane daban-daban ne wani shi kamar an halitta shi bawa ne duk kamar da ake cewa duk wanda ka yi da jaki sai ya cire dole ce da shi to wasu mutane don ƙasƙancin rai ka ƴanta shi ka ce kai an cece ne ce a'a ni bawa ne duk yadda kai da shi su bawa ne ka miƙe tsaye ba zai yadda shi ba bawa ne sai ya dukan nan ɗan adam domin shekara da shekaru ji ba da zai mutane an riga an cire musu izza a kwakwalwarsu bai da wani abu sai dai shi kaskantacce ne sai dai shi yaudara sai dai a ba su to Allah ya ba ku su ba mu
Allah ya baku
musamu to sai haka abin a kwakwalwa yake wannan ba yanzu yake ba sauransu ne akwai ƙabilun da ba yadda za a yi kamar da su bayi sai sun tarzoma akwai kuma wasu da an kama shi kenan dukkan sun zama bayi sun yadda to ana irin wannan hali ga bayi ga ƴantattun mutane sharifai ga kuma ƙasƙantattun mutane haka duniya take sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo wani zamani na ɗaya dai za ka ga mutum ba ƙauye wanda ma ke tafiya ba takalmi mai kiyo a gwai yana suna gina manya-manyan gidaje a in ka je Dubai ai Dubai duka abin da mai haram ne wa ya taba zuwa da za a cikin ku mutane ne masu kiyo ba a tausu ba yanzu tana maganar su irin baharai su wannan ko cikin kuto na shak ba maganar su don ƙauyuka ne daji amma ga su yi ta fawali na fiye duniya ba su da wani hannu sai wa yake da imara wanda cikin waccan ƙaho ai ta juna sunanti kawai jini Allah ne ga duniyar musulmi na nan suna ƙishi suna neman asibiti suna neman makarantu suna a'a su dai suna can ne suna tsaka tawa nuna fil dunya garin makka da kuke ganin wurin share man sordin nan da an ce kiwo ake shanu da dabbobi da komai ba ko tare maka hauta imara a makka sama imara sai naga ana kiwo akuya da ƴan raguna nace subhanallah wannan abin da annabi faɗa yayi domin da masu kiwo ne yanzu sai dogon jinin har yanzu masu kiwon ba suna yin shi kuma a can ƙarshen sama sun sama wa gane kiwon abubuwa wasu bawali na sun ɗaya sosai a kuya da shi ɗan ragunan shi ake na kiwo ba su da wani halin su biyu ne to akwai annabi ko sun lalata ne ce za a samu baiwa kuma ta haifi ubangijiyarta ko ubangijinta so in kun yi tunanin yanzu sai aka zo duniya aka kama duniya turawa da suka kama duniya har sau da yare sun je sun zagaye ta sun ce ba za mu shiga mu yaƙe ku ba amma da sharaɗi ɗaya kai gwamnati ku je ku ƴanci bayan da ke Saudi Arabia gaba ɗaya wannan sharaɗi ya yi mun yarda gwamnati ta fito da kuɗi ta ƴanci bayi a ƙasar Saudi Arabia gaba ɗaya domin da a kwashen makka ta kakiya ni na ga mutum yake ce min ya san lokacin da zai je ya ga mutane an ɗaure su da farka ana sayarwa nan makka ba wani ba amma da Malik Abdul Aziz ya zo sai sun da turawa suka ce to kada a shiga kasan makka amma su turawa ga shara'in mu ba bauta gwamnati za ta biya shi sai na ka yi cewa duk mai bawa ya kawo gwamnati ta sai shi kowa ya zama yantacce a kasan makka ma an kyanta bayi duka ba bawa ɗaya yanzu haka aka ji duk inda turawa suka je suka murƙushe daula sai su ce sharaɗi na ɗaya mu bar yaƙi ko ƴanta mutane haka da suka zo daular zuwan zai sau biyu nan da aka yi suka ce ƴanta mutane shugabanni gaba ɗaya aka ƴan aka sa hannu an ƴanta kowa yanzu kowa ya zama ƴantaccen mutum wani zai ce a to bature ne a ba maganar bature ba ne ai shi bature shi ma da jagiri ne ya bautar da ɗan adam ma wanda musulmi ba su taɓa yin shi ba a duniya wayannan baƙaƙin da kuke gani a America ba wai su waye ne bayan turawa ne sun bautar da su su ɗebe su kamar kaji cikin jirgi wanda ya mutu a jefar da shi wanda ya kai kai ya rayu a yi bauta da shi muguwar bauta suka yi amma daga baya domin Allah na sai zo da wata aya cewa lallai za a zo wani zamani ga dai mace bai wace amma lokacin da za ta haihu za ta haifi ƴantaccen mutum an yi wani zamani da ta baiwa amma da ta haihu ta haihu ta ƴantacce kuma zai yi da Allah ma ya zama sai yanzu ba bayi a duniya amma yana daga cikin ayoyin mu'jizin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ƙarshen zamani za a zo ba bayi babu su gaba ɗaya kuma za a yi su gogore ne gini kowa na sai gini abin da muke tuske nan to wannan alamun sa'a alamun ƙarshen zamani kenan to yanzu a wannan zamani in mutum na da kafara ba zai samu ra'a ba ga tsalle yanta saboda haka sai ya koma ya azumi in dai ya ciyarwa Allah shirar da mu
ya yi kiyasi idan ya samu wani mai bashi ke ka su dinka ya kai na baiwa bari biya maka ya yi wannan kiyasi
a ba zai biya ba to in yana yin haka na sa wannan kudin da zai ciyar da miskini guda goma ba ko ya ba ku kifa ya yi tsaya da nassi ai shi kiyasi yana zuwa ne in babu nassi in babu an rasa nassi sai a yi kiyasi Allah shirar da mu to yace wannan mamuni a lokacin da aka na sunan gulu su duri ko a lokacin sai to sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru al muskir allazi khamiru al aqli lan yusa
asmana jamiru kullu tarin
Allah ya kawo su da
ya wani ne kake ji daga adama kake to kana jin hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukkan manzannin Allah na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kuma na so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muhammadan rasulullah wato ka ba da shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka ba da shaidan Muhammad shine manzon shi me sunanka Suleiman to wani suna kake so Ibrahim Ibrahim to wasu ga taimako tufa da kaya daga ƙwarƙwarta
musu wanda littafin masu mana ne tafai na masu musulunta ba littafi mai muhimmanci sa a cikin wanda ake kaiwa sai dai wuya samu
zai yi muslim
ne ya yi rubuta shi amma ya hana buga dan Najeriya ya rubuta amma ya hana buga dan ni da shi na je ya ba mu izinin mu buga ya hana
to ya zai yi
to sai mu ya kuri ko da buga ne wannan
oh to ai
sai da kan ne su wasu suka yi cikin sarwa amma yana da kyau turan shi da shi da yadda za ka gani
to abin da ya kamata kenan ta da turu zai bayar mana a samu wani bawan Allah ya saya ya saya copyright ne yayi kun ba za a iya haka ba kuma akwai na yabo shi da mai copyright tsarin turancin shi ne ya tsare to kamar yanzu a kamar wani yake cewa tunya ba kafa nono ba tunya ba kafa baya ba ba tunya ba kafa baya
ba ka iya karin ba ba
to ba tunya za a samu wani marubuci ya ɗauki wannan littafi sai canja mishi tsarin magana amma ilimin na nan wanda ya haka yana da ladan shi sabilillahi, kuma ya ce layi su dan ne dan Allah shi ke lafi magani. To ga da computer din da ta fito, sai wasu kamfanonnuka suka zo, ko kana son littafin sahih Buhari duk littafin addinin musulunci da kuka sani aka sa su a computer, sun sa tsayar da shi da tsada wajen riyan 600 da tsada suke tsayar da shi, sai Allah ya fitar da wasu bayan Allah suka yi irin fil na computer maktabatu shamila ta fi tsayar littafin su suka ce fi sabilillahi, saboda haka sai wani ɗan yasa dai masu yin da yake su sun tsaya ta yau da shi a samu fi sabilillahi. Inda Bukhari da Muslim da su Malik su wannan sun ce wannan ne takafan su sai ayyanmu za su gadar su da zai limi na yawa yanzu ba mutane
yana
rayi Allah sai ji wannan yana ji to Allah shi da mu to yayin da bin amal al-miskir wa tudu wani abu me mali allazi khamiru al-aql wanda yake bisadda hankali yasa hankali yake ya zama kamar wato duhu zai iya gani hankali shi gushe wal maisu da kuma wato abin chacha al-qimar shi ne chacha ai al-la'ib bil malai wato wasa da abubuwan wato jin wasa malahi wanda suke jan hankalin mutum amma da shara'i mai shara'in da ƙarshe zai faɗa shi ne ce kattar kamar kwallo da ake yi amma da shara'inta zai zo da ƙarshe. Sannan wal mokala, mokala shi ne wata irin wasa ce ake da duwatsu kamar dara. Sannan kuma ne wata'ila liqa'i malin da kuma ita ma ta'ila kamar lido wasan lido da shatarais duk wannan wasanni malahi suna cire mutum daga wato suna sa wasa to an yi su liqa'i malin domin kuɗi ko dukiya kun ga ta zama ne caca kun ga suka dosu nan da ake yi ana tace da ita ko waye kwallo ana tace da ita ko waye wayan nan su chat to me go su wannan duk ana sa ta da zuwa to yin ta ta da su muqabil man kun zama kuma kun zama maisir to in ba a saka kudin ba fa in ba a saka kudin ba fa su ko da su yana ba hana ba in ba a saka kudi ba amma in ka kudi ka zama haramu Allah shi da go to wannan ka haka nan kuma gumaka al-aflan lianna tu sabu lil ibada domin ana kafa su domin ibada da gumaka wal aznam haka nan ta dahin istiqsal wato kibo kibiya ce ake amfani da su ana bokanci ana so a raba abin sai da kibiya wato bokancin ne an zola zola kenan wannan zola kenan ana iya sa pride a ce wanda zo na farko ga pride ne shi wannan ya halatta rijisul wato kazanta ce khabi wato wani abu ne kazanta mustaqbal wanda ake kyamar shi ne na amalin shaitan daga ayyukan shaitan allazi zayyin wanda ke wato kawata shi fashitan biyu saboda ku guje shi ku nisanci wayan na abubuwa ku nisanci canjiya ku nisanci chacha ku nisanci gumata kuma ku nisanci bokaye ku nisanci bokaye dukkan su kayan su yan ne kuma rijisu wato kazanta ai an rijisi al-la'afar bihi al-hadhihi al-ashai an tafaluhu la'annakum tuflihun ana tsammanin ku za ku samu nasara kenan duk wanda yake mashayi ne duk wanda yake tace yake yi duk wanda yake bota goma ta yake yi duk wanda yake boka yi ne abokan shi ba ya da za a yi samu nasara
alhamdulillah kuma ku malamai ana ƙara muku magana ku dinga bari shi malam ya kai gaba ku yi tambaya
ina yi mahimmanci da ya yi ne ta kamar da shi ga ta kamar
baya biya na ɗaya biyu wannan magana da ya faɗa ba gaskiya. gaskiya bace giya ba maganin sanyi bace kuma giya din nan kamar yadda na faɗa likitoci gaba ɗaya na duniya sai sun aibin ta ya fi wani amfani na da ake tsammani a gare ta abinda da aka sani ke maganin sanyi shi ne shayi ne zafi listen shi ne maganin sanyi
Thank you.